waɗansu suna so waka ni ma zan so a hankali na taso wanka sai mai so so da ruwa aka yi shuka malam iya allanka sai an yi da mu waka dan mun dau babban harka yaba dile dile baba daga nazo bace ya kare dile dile baba daga nazo bace ya kare
Music at HouseOfSongs.com.